lundi à mardi, au moment où une rame passait de...
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger kan mitoci 16:21-25. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Niger suna iya kama mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da Sarauniya, Amfani, Fara'a, Nomad da Lol da Niya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana. Ana iya samun mu a Alfa Radio birnin kuma sai masu sauraron mu Haruna Bamman bako ne ya kullo muku a cikin shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger ta taimako ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS a tarayyar Najeriya ta gargadi wasu rukuni na shugabannin addini da jagororin jam'iyyun siyasa da su daina yin kalaman na tunzura jama'a da neman canza gwamnati karfi da yaji
DSS ta yake da tsafan gargadi ga irin waɗannan mutane da su yi wasan su kiyamun daidai su shiga taitaye su da makungiyoyin da suke musu kanzaki
a jamhuriyar Niger kuwa an samu ci gaba sosai a yakin da ake ci gaba da yi da cutar coronavirus a garin Galmi da ke yankin jihar Tawa bayan kamarin wannan cutar a yan watannin da suka gabata
yawan coronavirus ya rage bisa watan December watan January lokacin da muna sha wahala kamar kace
muna dauke da shari'an kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger sannan mu kammala da nasihar mallamai albarkacin watan Ramadan amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya daga Washington DC
wanda a yau litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 368,147 karo na 12 a jere da kasar da take kudancin Asia ta samu sabbin kamuwa da ya kai akalla 300 Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jere litinin cewa Amurka za ta karbi an gudun hijira 62,000 a wannan shekarar kudi adadin da zai ninka wanda shugaba Trump ya kayyade sau hudu kana an kashe mutane da dama a jere litinin a wani hari da ake zaton mayakan jihadi suka kai a Kodiyal wata unguwar da ke cikin lardin Kumanjari a gabashin Burkina Faso Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri A jere litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 368,147 karo na 12 jere da kasar da take kudancin Asia ta samu sabbin kamuwa da akalla suka kai 300 yayin da India ke da Serum Institute of India ma'aikatar samar da rigakafi mafi girma a duniya kashi 2 cikin 100 na yawan al'umma biliyan 1 da miliyan 300 kashin ne suka samu rigakafi a cewar rahotanni Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jere litinin cewa tana aiki da India domin yaki da labaran ƙarya game da rigakafin COVID-19 da kuma yadda cutar ke yaɗo. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce kwamitin Majalisar Dinkin Duniya na aiki da gidajen rediyo a unguwanni a faɗin ƙasar da ke watsa shirye-shirye ga mutane miliyan 17 a yankunan karkara akan fahimtar da su muhimmancin allurar rigakafin da kuma hanyoyin kare kai daga coronavirus. Shugaban Amurka Joe Biden da a bayan yanke shawarar riko da adadin 'yan gudun hijira mafi karanci a tarihi da tsohon shugaba Donald Trump ya ce za a karbe su a Amurka a wannan shekara. A jiya litinin ya sanar cewa zai ninka wannan adadin sau hudu. Ya ce ina sauya shawarata. Amurka za ta karbi 'yan gudun hijira 62,000 a wannan shekarar kudi. Shugaban yana faɗi a wata sanarwar da ya fitar a jiya litinin da rana. Ya ce wannan na goge wancan adadin mafi karanci a tarihi na karɓar mutane 15,000 wanda ya saba wa darajar Amurka da take marhabi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira. Wannan sabon adadin zai sa Amurka ta ƙara ƙoƙarinta kamar yadda ta saba yi a baya ta faɗaɗa ƙarfinta na karɓar 'yan gudun hijira har ta kai ga manufarta na karɓar mutane 125,000 da nake so mu rika karɓa a kowace shekara in ji Biden. Shugaban kungiyar fafutukan 'yan gudun hijira ta kasa da kasa ta Refugees International, Eric B. Schwartz, ya ce wannan lokaci ne na alfahari da kuma tarihi. a lokacin da ake tsananin bukatar taimakon jin kai karban yan gudun hijira ba wai ya nuna tausayawa kawai bane amma kuma ya karfafa sha'anin tsaron Amurka kana zai haɓaka tattalin arziki ya kyautata al'ummar mu haka zalika ya nuna aniyar mu ta yin aiki da wasu gwamnatoci akan manyan matsaloli da duniya ke fama da su an kashe mutane da dama a jiya Litinin a wani hari da ake zato mayakan jihadi ne a Kudel wata unguwa dake cikin lardin Kumanjari a gabashin Burkina Faso wasu majoyi suna fada wa kamfanin dillancin labaran Faransa ta AFP an bindiga masu yawan gaske dauke da makamai ne suka kai hari a kauyen Kudel da safiyar jiya Litinin suka kashe fararen hula da dama wata majiyar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta yankin tana fada wa AFP Jami'an kungiyar Volunteers for the Defense of the Fatherland VDP a takaice wata kungiyar tsaro ta fararen hula dake taimakawa a yaki da masu ikirarin jihadi tare da rundunar tsaron kasar ya tabbatar da kai harin yana mai cewa akalla mutane 20 zuwa 30 ne suka mutu sai dai jami'in ya ce wannan adadi ne na wucin gadi saboda mutane sun arce daga kauyen wanda yace mutane da suka mutu sun hada da maza da mata Kasar Burkina Faso da ake mata kallon matalauciya a Afirka ta Yamma ta yi ta fuskantar hare-haren ƴan ta'adda masu ikirarin jihadi tun cikin shekarar 2015 kamar yadda yake faruwa a makwabtanta da suka hada da Mali da kuma Niger. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Kurdawan Iraki sun dora laifin rashin ingantaccen tsari tsakanin rundunar tsaron tarayya da na yankuna cewa shine yayin sanadiyar gagarumin hari da ISIS ta kai a ƙarshen mako harin da ya kashe sojojin Kurdawa guda uku kana ya jikata wasu guda biyu harin na ranar Asabar ya auna wani sashen rundunar sojojin Kurdawa ne a Altin Kupri wata gunduma a lardin Kirkuk mai arzikin mai da iskar gas wanda yake cikin yankuna da ake kiran su nan tsakanin Bagadaza da kuma gwamnatin Kurdawa mai cin gashin kanta a arewacin kasar mun yi takashedi ga gwamnatin tarayyar Iraki da kuma kungiyar hadaka ta yaki da kungiyar ISIS game da sake yunkurowar ISIS da kuma ci gaba da barazana da kungiyar ke yi inda take amfani da rashin tsarin tsaro tsakanin yankuna da ke takaddama da juna inji shugaban gwamnatin yankin Kurdawa nan Chirwan Barzani yana fada a wata sanarwa bayan harin
Labarun duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka halin yanzu za mu leka a taskar hoton da muke dauke da su inda hukumar tsaron farin kaya DSS ta tarayyar Najeriya ta gargadi wasu rukuni na shugabannin addini da shagororin jam'iyyun siyasa na tarayyar ta Najeriya da su daina kalaman tunzurar jama'a da neman canza gwamnati karfi da yaji domin haka a cewar hukumar na iya wargaza kasar kamar yanda za a ji harin bayani a wannan hoton na Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja
Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya wace tace wasu shugabannin addinai da kuma wasu tsofin shugabannin siyasa na yin munanan kalamai irin na kawo rudani a cikin kasa da hakan ko kadan ba za a amince da shi ba DSS wace ce Allah wadai da irin jawabai da kalaman neman canza gwamnati karfi da yaji ko kuma neman yi wa gwamnati bore wanda hakan ka iya daidai da kasan nan DSS tace irin waɗannan mutane dake kan gaba wurin waɗannan kalamai abun bakin ciki manyan mutane ne a cikin jama'a waɗanda ake girmama su da kuma ya kamata a ce masu kishin ƙasa ne da bai dace su bari son rai ya kai su ga kokarin ganin an rusa ƙasar nan ba wata sanarwa da kakakin hukumar Dr. Peter Funa ya aika mana tace tsarin mulkin demokradiya inji hukumar ta DSS wanda ya bada damar yancin faɗin albarkacin baki amma kuma bai bada damar yin kalaman tunzuri da ka iya neman canza gwamnati ba canza gwamnati inji ta hanyar akwatin zabe ake yin sa a saboda haka DSS ta aike da zazzafan gargaɗi ga irin waɗannan mutane da su yi wa kansu kiyamul laili su shiga taitayin su da ma kungiyoyin da suke musu kanzagi waɗanda aikace-aikacen su ka iya rugurguza ƙasar nan Hukumar ta DSS ta ce kwanan nan ta gayyaci wasu muhimman mutane kan irin kalaman da suke yi waɗanda suka shaida mata cewa ba ainihin abin da suka faɗa aka nakalto daga gare su ba amma duk da haka ta ce ta ja kunnan su Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda jami'an kiwon lafiya na babbar asibitin garin Galmi da ke cikin jihar Tawa suka bayyana cewa a 'yan kwanakin nan ana samun karamcin masu kamuwa da cutar coronavirus a garin na Galmi saboda watannin baya da cutar ta yi kamari a wannan garin kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin Dr. Marcus Megal wani dan asalin kasar Amurka kuma daya daga cikin jami'an kiwon lafiya na babbar asibitin Galmi a wata hira da muka yi da shi ta wayar salula.
Muni testing ko kwaji-kwaji da yawa a bisa coronavirus ba mu samu tabbacin ka da yawa ko tabbacin masu fama da wanga ciwo da yawa akwai mutum daya kadai a cikin watan April da mun samu yana da coronavirus akwai wajen 30 mun kwaji mun gani ko akwai ko babu amma ba su da abin a bisa na ora na manakan muna yi ma Allah godiya sosai tunda ya rage sosai kamar yawan coronavirus ya rage bisa watan December watan January lokacin da muna sha wahala kamar kace
to daga cikin waɗannan watanni da suka wuce da suka gabata wane wata ne kun ka samun yawan mutanen da suka kamu da wannan cutar
eh musamman watan December da kuma watan January su ne suka zama na farko a cikin kamar samu wanga matsala kamar lokacin da kai da ni muni hira watan Janbiyar muna cikin fama sosai bayan baka misali kamar 20 ga wata November a cikin kasar mu ta Niger da akwai mutum kamar miliyan 24 wanga lokaci akwai dare da sha hudu da suna da wanga ciwo confirme wato tabbacin ciwo
amma
bayan 20 ga wata November wato watan sha daya an ga abin ya kare sosai har da sha bakwai ga watan sha biyu an ka ga akwai 49 a cikin Niger duka-duka da mu ma a cikin watan December watan sha biyu da kuma watan daya mun samu fiye da mutum 140 da suna da tabbacin ciwo wato suna da wanga matsalar coronavirus don haka watan sha biyu da watan daya su suka zama muna lokaci da wahala ya yi yawa amma tun wancan lokaci da zahi ya shiga da kuma coronavirus ya rage a cikin Niger yawan kamo da wanga ciwo ya yi dama sosai wato mun nema Allah godiya da shi Allah ya yi aiki ta wurin tukunkuli da mutane suka sa kamar kariya fuska da har yanzu muna ba da shawara a yi amfani da waɗannan ababuwa a cikin likita dukkan ma'aikata muka ba su ka'idodi su sa wanga tukunkuli domin kada abin ya yadu sosai amma duk da haka muna iya mace abin ya yi dama sosai har da an ka samu mutum daya da yara da wanga ciwo a cikin namu babban likita watan hudu
to yanzu ana iya cewa wannan shigowar zahi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa abin ya yi dama
eh yana tunani wanga shigowa zahi wato akwai tatanna da yawa a cikin masu yi binciki ko can Turai ko nan Africa akwai tatanna da yawa a bisa me yasa wanga ciwo ya kara yawa me yasa ya rage yawa domin kun sani har yanzu a cikin misali a cikin India Hind kenan akwai mutane da yawa har da likitoci can suna fama domin haka ba mu iya mu ce matsalar coronavirus dawa ce duka-duka ko ina a cikin duniya da kuma yana da wuya domin wurare kamar namu ba mu da likitoci masu yawa da suna da kamar ababuwan auna coronavirus domin haka babu shakka akwai buyayen ka wato mutane da suna da ciwo amma ba su samu a yi musu gwaji ba a samu kamar a tabbata suna da ciwo ko a'a.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne na musamman daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
ɗan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim wanda zan gabatar.
Wanga abu san bai kawo kallo ba, bai kamata a ce gwamnatin tarayya ta ɗauku kawai mukamai babu ɗan jihar Sokoto gaba ɗaya daga shugabancin wagga makaranta ta ce kuma ɗin cigaban Sokoto na ta kalbi.
Mu ɗan ƙasa gidan maji tanga da local government abin ya zo mu da sabon salo.
Mu yadda akwai tarakta amma me yasa aka wa wasu jihohi mu jihar mu Sokoto baya mana ba me muka farar gamma
constitution ni shi yazo da farar karanta kuma don gudun haka kada ai zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasamma shi yasa an kasa ta cikin tsarin mulki.
Masu rere shirin dan kasa da hukuma ya leka jihar Sokoto ne dake arewa maso yammacin Najeriya domin jin korafin Sokotawa akan kunshin shugabancin gudanarwa da na mulkin tafiyar da harkokin sabuwar kwalejin ilimi ta tarayya da gwamnatin Najeriya ta kafa a garin gida maji na karamar hukumar Tangaza a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙin sa ya tattara kodi koke na sa samura ya zamanto da ne mai himma.
Madalla masu rare a bara ne gwamnatin Najeriya ta kafa sabbin kwalejojin ilimi na tarayya guda shida daya a kowace shiyoyin siyasa na kasar. Hakan na daga yunkurin gwamnatin na haɓaka al'amuran koyon ilimin malinta a kasar. Daga cikin kwalejojin ta shiyar kudu maso yammacin Najeriya an kai ta jihar Osun ne, ta shiyar kuliyar kudanci jihar Edo, ta shiyar kudu maso gabas jihar Ebonyi, ta shiyar tsakiyar Najeriya jihar Benue, ta shiyar arewa maso gabas kuwa an kai ta jihar Bauchi ne, yayin da aka kafa ta shiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihar Sokoto. Bayan amincewa da kafa waɗannan kwalejojin ilimi guda shida a 'yan kwanakin da suka shuɗe ne, gwamnatin Najeriya ta fitar da jerin sunayen shugabannin gudanarwa da na kula da harkokin mulkin tafiyar da ayyukansu. Sai dai al'ummar jihar Sokoto na korafi akan yadda suka ce an mayar da Sokoton saniyar ware wajen kuncin shugabannin da za su ja ragamar kwalejin ilimin da aka kai Sokoto mai mazauni a garin gidan Madi na yankin karamar hukumar Tangaza.
Mu ɗan ƙasar gidan Madi tanga da local government abin ya zo mu da sabon salo ga dukkan lamari. An kace an kawo ci gaba ga ƙasa, to ya kamata wannan community a ce an bashi wata dama ta daban. To ce gashi an nada shugabanni waɗanda gaba ɗaya jihar Sokoto babu sunan kowa. To tsakanin da Allah wannan al'amari ya ɗan zo muna kamar abin da bamu zata ba. Inda makaranta ce ta tarayya an sani kowane shi na da damar da zai mulki wannan wuri ko kuma zai zama shugaba a wannan wuri. To amma kasancewa an kawo ta jihar Sokoto, mu mun yi tsammanin aƙalla mu samu mutum biyu ko uku cikin waɗanda za su jagoranci wannan makaranta ɗin.
Sunana Abubakar Sa'idu Abbas Gidaɗa. Baya yiwuwa ka ce eh kana son ka sa waɗanda al'umma su ci gaba amma ka kawo musu wanda ba ku wanda ba ya san abinda an matsalolinsu ba, ka tursasa shi ka ce ya jagorance su. Gaskiya ya kamata a diba a gani, wanga abu san bai kawo kallo ba, bai kamata a ce gwamnatin tarayya ta ɗauku kawai mukamai babu ɗan jihar Sokoto gaba ɗaya daga shugabancin wagga makaranta ta ce kuma ɗin cigaban Sokoto na ta kalbi.
Sunana Nura Garba. Wannan abin bai kawo kallo ba gaskiya, an saba ma doka. So wannan abin an tauye haƙƙin wasu al'umma, don haka muna kira da a duba wannan abin a gyara a kai ne don mu samu wakilci kyakkyawa kuma a samu abin da ake bukata na samun ilimi da kuma samun wakilci na kowace jiha daidai gwargwadon iko. Don in ba su samu wakilci kyakkyawa kenan, wani abubuwa da suke bukata a cikin makaranta nan ba za su same shi ba, kama daga ɗaukar ma'aikata ne, kama daga bada gehe na ɗalibai, duk Sokoto za su samu matsala a kai. don haka muna bukatar a samu wakilci daga Sokoto cikin waɗannan manyan ma'aikatan da aka zaba na waɗannan makarantun ne.
Baya ga al'ummar yankin Tangaza da sauran sassan Sokoto, shi ma Comrade Muhammad Mansur Aliyu da ke zaman shugaban kungiyar malaman kwalejin ilimi ta Najeriya, reshen kwalejin ilimi ta Shehuca Gari da ke garin Sokoto, ya yi tsokaci akan wannan batu.
A kowace kwalejin ilimi da aka kirkiro sabuwa, an ɗauko 'yan asalin jihar an ba su rikon waɗannan madaban mulki na wannan makarantun ne da an kai. Amma abin bakin ciki ta mu da ke gidan Madi, sai aka yi muna abin da mu ba mu gane ma abin da aka yi ba. Sai aka yi muna wankin mallin mashaya na inda an ka ɗauko mutane daga jiha guda aka tallabo aka ɗauko aka kawo musu jagoranci wannan. Babu inda ɗan jihar Sokoto ya hito. Yanzu misali zan baka a kwalejin ilimi ta jama'a da aka yi sabuwa ce ta jihar Bauchi, an dauki da shugabanta wato provost da buga ta kardanta da mai kula da harkar kudinta da mai kula da harkar ɗakin karatu wato librarian, dukkaninsu 'yan Bauchi ne. Kuma a cikin shugabannin ta za su kula da ayyukan da ya kamata wato gabanin council akwai ɗan Bauchi. In ka tafi a College of Education Technical Ikea Dalo, an ɗauko malami daga kwalejin ilimi da ke Obudu aka ba shi riƙon Ikea Dalo, amma shugaban da za su aiki tare da shi na gabanin council aka ɗauko ɗan Ikea Dalo, registrar ɗan Ikea Dalo, basa ɗan Edo. To mu me yasa a gidan Madi a nan jihar Sokoto shin mun rasa 'yan jara ne waɗanda ba su riƙa makaman, amma aka ɗauko muna da shi provost ɗin shugaban makarantar da magatakardanta da kuma shi wanda zai kula da harkar kuɗi da kuma harkar kula da ɗakin karatu wato librarian, aka ɗauko muna uku daga cikinsu daga jihar Kebbi kuma daga Gwando Emirate. Na huɗun ba mu iya tabbatar wa ɗan Kebbi ne ko ɗan Katsina ko dai daga ina ya hito ba ɗan jihar Sokoto ba ne. Mu yadda akwai karakta, amma me yasa aka wawo su jihohi mu jihar mu Sokoto ba ya mana ba? Me muka fa rarra gamba? Dole a dawo a canza wannan tsari. An tattara muri guda an maki an mai shi mu dusson. To ka ba za mu yadda da haka ba? Su Yarba an ba su nasu, 'yan tsakiya an yi musu, 'yan gabaci an yi musu, 'yan yamurai an yi musu. Mu nan jihar Sokoto mu da anka jaddada ilimin da addini, wai mu za a kawo wani shi koya mana da aka mulkin kwalejin ilimi? Wala ba abu gaskiya. Karakta commission ba ta yi aikin ta ba. In ta kama mu ta kotu muna zuwa kotu. Shi an mataki na doka.
Comrade Muhammad Mansur Aliyu kenan na kwalejin ilimi ta Shehuca Gari da ke Sokoto. Zamu ji ko me ofishin shiyar Sokoto na hukumar tabbatar da daidaiton rabon mukamai da na ayyukan ci gaba a Najeriya ke fadi, wato Federal Character Commission. A dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. Komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka. Koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
To dangane da wannan batu, wakilin sashen Hausa a Sokoto Muhammad Nasir ya tuntubi ofishin shiyar Sokoto na Federal Character Commission, wato hukumar da ke kula da sha'anin raba daidai ga mukaman gwamnati da ayyukan raya ƙasa a Najeriya, kuma sun tabbatar da wannan ƙorafi. Sai dai jami'ar hukumar a Sokoto Hajiya Fatima Muhammad Urno, wadda take amincewa a ɗauki muryar ta a na'ura, ta ce hurumin shugaban ƙasa ne ya naɗa mutanen da yake muradi a kowanne mukami. To amma barista Mu'adh Liman Yabo, wani lauya a Najeriya, na cewa
constitutional provision ne don ita ba ta ta tana cikin constitution, saboda tsarin ƙasa in an ka ce babu abun nan hukumar ba daidai, to ƙasa za ta zamanta ta wasu mutane ta wasu mutane su kuma za a fitar da su cikin ƙasar koda za su zauna cikin ta bisa ga rashin adalci ga rabo. To constitution shi ya zo da federal character, kuma don gudun haka kada a yi zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasan ma, shi yasa an ka sa ta cikin tsarin mulki. Kuma an ma fawa ɗin da aka gare su ba wai ta mukamai ba, ko har da infrastructure ko su an ka yi provision ya zan lopsided, federal character tana iya ƙara duk wanda ya kare wannan ƙa'ida ta federal character. ma'ana tara ba daidai
kuma da yake wasu sun dai korafi a nan Sokoto kuma sun ce ko da matakin shari'a za su iya dauka doka ta ba su dama irin su daki matakin shari'a akan tunkara irin wanga appointment din
eh suna iya wajen dai kai ai dan jiha Sokoto ne kuma rabonka ne na jiha Sokoto aka yi rabo ba daidai ba kuma sunan hukumar ba daidai to yanzu an yi rabo ba daidai ba
barista ma'azini man ya bace nan kuma shine cigamarcin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu
a kasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya ba sai girman kai ka
yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a gido a wajen damu me yake ni tabidar ilmi
to madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma ga Sulaiman mun bar ma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar
fara sharhin sharidin na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa yanayin tsaro na bada tsoro a jamhuriyar Nijar sakamakon yadda ƴan ta'adda suka zazzafa kai hare-hare a yankuna da dama a makonnin baya-bayan nan a wani lokacin da aka yi zaton kura talafa jaridar ta ce tabarbarewar fannin tsaro ya kai matsayin da ya kamata shugaban kasar Nijar Bazoum Mohamed ya sake jan damara akan wannan matsala fiye da sauran matsalolin da ake fama da su a kasar a bisa la'akari da yawan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta daga arewar sa karagar mulki kawo yau jaridar Le Sahel na cewa jami'an tsaron gandun daji sun yi zaman tunawa da abokan su da aka hallaka da waɗanda aka yi awon gaba da su sanadiyar aika-aikar ƴan ta'adda a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula Jariyar ta ce a yayin da kungiyoyin kwadago ke shagulgulan murnar zagayewar ranar ma'aikata ta duniya kungiyar waɗannan jami'ai ta keɓance ƴaƴanta a harabar ma'aikatar kare muhalli ta ƙasa domin yin addu'o'in tunawa da jami'an gandun dajin da suka mutu akan aiki suka bar mata da yara marayu yayin da a ɗaya bangare ta buƙaci ma'aikata su ƙara dagewa akan aikin tsaron ƙasa ba tare da nuna wata fargaba ba Jaridar La Griffe ta ce gwamnatin jihar Difa ya baiwa kungiyar Actir izinin sake komawa kan aiki bayan da a watan jiya ya umarci kungiyar ta kasar Faransa ta dakatar da aiki sakamakon binciken kwanaki 10 da aka kaddamar a kanta saboda zargin jami'anta da hada kai da ƴan ta'adda Jaridar ta ce a wasika ta biyu da ya rubutawa ONG Actir gwamnatin ya ce kungiyar na iya komawa kan aiki kore yake kawo yanzu bincike bai kammala ba jaridar Le Nouveau Républicain na cewa talakan Niger ya fada cikin halin ukuba sakamakon daukewar wutar lantarkin da ake fuskanta a yan kwanakin nan a yayin da a dai bangare ake fama da matsalancin yanayin zafi jaridar ta ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci ya zagayo kasar kan fadawa cikin halin matsalar wutar lantarki amma kuma an kasa daukan matakin da ya dace a maimakon a yi amfani da hasken rana ko karfin iska gwamnatin da ta shuɗe ta kafa wasu tashoshin samar da wutar lantarki ta hanyar injin a daidai lokacin da kasashen duniya ke rufe irin waɗannan tashoshi da nufin mutunta matakan kare muhalli Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Masu sauraron mu kafin mu rufe shirin na halin yanzu ga nasihar malamai albarkacin azumin Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Ni ne Almajiri Abdullahi Mala Abdunan birnin Kwani sabon gari koko project Kaura. Game da wannan wata mai alhurma mai daraja mai albarka watan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sabkar da Alqur'ani a cikin shi shine wata Ramadana, to wannan wata ne mai daraja mai alhurma wanda ana son musulmi duk inda yake tsakanin inda da ka san wani dan uwanka yake ka zo ka sadar da zumunta ku sadar da zumunta ko a waya ko ka je da kafarka ka samu wannan sakamakon lada taki guda kai duka ana daukaka darajarka a rubuta maka sakamakon lada a karkare maka zunubai to wannan kai aiki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake so kuma aiki ne wanda magabata sahabbai su ba sun gabatar da yin shi ana son alheri su yawaita a cikin wannan wata mai albarka mai daraja in akwai wata gaba da wata wani kiyayya da wani abu da ya shiga tsakaninka da wasu mutane ko wata kiyayya ko wani adawa cikin wannan wata ya kamata duk a sallama juna a nemi gafara domin Allah ya ce madaukakin sarki a cikin alqur'ani wasulhu khairu sulhi shi ya higa ko wani al'amari na duniya duk ko menene ya buwaya to a koma ma Allah kenan irin wannan wata ma mai albarka ana son istighfari ya yawaita sauran wasu abubuwa din alheri alheri dai ake son ya gabata cikin wannan wata ya yawaita a yawaita shi duk wani abu na sharri a bashi baya dan Annabi ya ce duk wanda azumin sa bai hana mishi ba shawoyi bai hana mishi wasu bid'o'i ba da neman sulhi tsakanin shi da jama'a to wannan Allah babu ruwan shi ko ya ci ko ya sha ba ruwan Allah da azumin sa assalamu alaikum
masu sauraron sashen Hausar muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausar muryar Amurka ni Haruna Mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger masallam